‘Yan sanda a jihar Anambra sun ce masu garkuwa da mutane sun sauko waɗannan limaman ɗarikar Katolika guda biyu da aka yi garkuwa da su a ranar 24 ga wannan watan Disamba. Malam Haruna Muhammad, kakakin rundunar ‘yan sandan jihar, ne ya shaidawa muryar Amurka hakan a wannan hirar.
Labari mai daɗi dai shi ne, yanzu dai an samo su waɗannan Reverend Fathers da aka sace ranar 24 ga watan Disamba. Jiya da misalin ƙarfe 6:45. Saboda matsin lamba da jami'an tsaro na police da kuma haɗin gwiwa na sister agencies da kuma vigilante, to ya tilasta waɗannan waɗanda suka yi garkuwa da waɗannan mutane suka sako su. Yanzu hakan nan an killace wannan jeji, sannan kuma ana tsaurara bincike da zumman gano waɗannan.
A wani yanki jejin yake na jihar?
Ba mu so mu faɗa inda wannan jejin yake, saboda zai iya ya kawo tangarɗa ga binciken da muke yi, amma dai jejin yana nan a cikin jihar.
Kuna nufin kenan an dai sauko su ba tare da kama masu garkuwa da mutanen?
Matsin lamba da muka yi na tsaurara jami'an tsaro a gurin da kuma yawan sifiri da muka yi a gurin da kuma shawagi da jirginmu na police tofa yake ya tilasta suka fito, saboda already an riga an yi location ɗin inda suke, sannan kuma ana cin musu. Insha Allahu nan da bara zai ba, rundunar 'yan sanda na jihar Anambra bisa da haɗin gwiwa za su zakulo waɗannan da suka aika, kuma za mu gabatar da su.
Wani hali suke ciki yanzu?
Suna cikin ƙoshin lafiya, kuma ma an mika su da majami'an su tun ajiyar.
Kun samu sunayen nasu?
Reverend Father Peter Nwachukwu da kuma Reverend Father Tadeson Ape na Mujami'ar St. Teresa Parish wanda yake Umuje a nan jihar Anambra.
To, koya babbar gundumar ɗarikar Katolika ta Walisa ta ji game da sauko waɗannan limaman da ke hidima a ƙarƙashinta? Reverend Father Pius Uche Uko shi ne daraktan yaɗa labaran babbar gundumar.
We have increased the joy of our Christmas and the celebration that is characteristic of this period.
Yace wannan ya ƙara farin cikinmu na Kirsimeti da shagalin da ke tattare da wannan lokacin. Saboda haka, da farin ciki za mu shiga sabuwar shekara, muna godewa Allah domin wannan alfarmar da kuma cewa sun da alami lafiya. Alfonso Sokoribe, muryar Amurka, daga Owerri, Nigeria.
Nigeria kasar mu ce, ni ne no ta gole yan bayan. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata. Manyan kasar mu ko ya cancanta, ku sa baki a cikin tsafta. Harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta. Taimaka a je a sulhunta, kar 'yan matan su ɗi mauta. Har rayuwa ya salwanta.